sai Ubangijinsu ya amsa musu cewa lalle ni ba zan tozarta aikin wani mai aiki daga cikinku ba, namiji ne ko mace, sashinku yana tare da sashi waɗanda suka yi hijira kuma aka fitar da su daga gidajensu kuma aka cutar da su wajen bin tafarkina kuma suka yi yaƙi kuma aka kashe su. Lalle zan kankare musu kurakuransu, ma lalle zan shigar da su gidajen aljanna waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu. Wannan lada ne daga wajen Allah, kuma a wurin Allah ne mafi kyawun lada yake.